الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. bayan haka muna gode wa jama'a bisa halaltar maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Maulidi shi ya kamata mu musulmi ne a bisa dalilan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an halice shi saboda duniya da lahiya. Duk wani rabo da za mu samu ta dalilinsa ne. Mu gode wa Allah bisa cewa samuwarmu saboda annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Mu gode wa Allah saboda samuwarmu saboda annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ya kamata mu yi murnan haihuwarsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam Ubangiji ya nuna abubuwa saboda ranar haihuwarsa. Saboda haka Ubangiji da kansa ya nuna abubuwa na ban mamaki na cewa ga wani abu, ga wani mutum zai zo duniya wanda ba irinsa, wanda saboda shi aka halicci duniya da lahira. Ya nuna abubuwan mamaki saboda haihuwarsa. Shi yasa mu muke cewa Allah da kansa ya nuna a yi maulidi, ko ya nuna abubuwan mamaki a ranar daren haihuwarsa. Shema'u tana cewa wacce ita ce sai ɗawainiyar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tana cewa hasken da Ubangiji ya nuna a ranar haihuwarsa, daren haihuwarsa, take cewa duk maka haske ya gama maka, ya gama duniya. Saboda tana mai hamdiya yana cewa wa tara'at usuru kaisara biruni yaraha man daru fil badhaw, wai take cewa za ka ga gidajen sarakunan Rum. Wanda yake maka zai ga gidajen sarakunan Rum. Saboda abubuwan mamaki da annabi ya nuna, Ubangiji ya nuna saboda haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. In ka ga irin wa'annan, kuma tana cewa a ran da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sauraro na sama an kawo su kuskada garin maka, kamar in ka miƙa hannu za a samu. To saboda haka mu muka yi maulidi, ya kamata mu ne ya kamata mu yi maulidi annabi sallallahu alaihi wasallam, mu nuna murnan haihuwarsa. In ka ga irin wa'annan abubuwa, in ka ga irin wannan abubuwa, mu ne ya kamata mu yi maulidi annabi sallallahu alaihi wasallam. Maulidi yinsa yana da lada da yawa, yana da lada da yawa. Duk wanda ya ɗawainiyar yin maulidi annabi sallallahu alaihi wasallam, ko ya zo wajen maulidi, Shehu Ibrahim yana cewa a tahaniya, duk wanda ya yi maulidi Allah ya haramta jikinsa da wuta, Allah ba zai kona shi da wuta ba. Dalilin ya zo wajen maulidi an yi maulidi da shi. Kuma yana cewa wa kullu man ja da bishe, wa kullu, duk wanda ya ba da wani abu saboda haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam, karamar haihuwarsa, yace kamar shi ne ya ɗawainiyar haihuwa, ya ɗawainiyar yin maulidin gaba ɗaya. Misali maulidin nan da ake yi, in ka ba da wani abu na a taimaka a maulidi, yace kamar kai ne ka ɗawainiyar maulidin gaba ɗaya kai. Saboda haka wannan alheri da Shehu Ibrahim ya faɗa Allah ya ba mu shi, duk wanda ya zo wajen maulidi cewa ya yi, Allah ya haramta jikinsa da wutar jahannama. Saboda haka mun gode wa Allah duk wannan abu alheri da aka faɗa saboda annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Saboda son annabi shi zai kawo ka yi maulidin, in ba son ba za ka yi maulidin ba. So shi yake kawowa, in ba son ba maulidi, za ka zo wajen maulidi za ka ji tarihin annabi yadda aka yi ma yadda aka auri mahaifiyarsa yadda aka haife shi yadda aka dauke shi yadda ya rayu sai ka zo wajen maulidi za ka ji in baka zauna da mutum ba ba za ka so mutumin ba in ka zauna da masoyin mutum za ka so mutum idan baka zo wajen maulidi ba ba za ka ji kyawawan halayen annabi ba balle ka so shi in kana son ka zo wajen maulidi in kana in ka zo wajen maulidi za ka san naka zai karu bayan wannan alheri da zaka samu son da kake wa annabi sai ya karu to shi annabi sai an so shi addini yake tabbata in baka so annabi ba addini ba zai tabbata ba a zamanin munafukai a lokacin annabi sai suka ce mun shaida Qur'ani ne yake cewa suka ce mun shaida kai manzon Allah ne Allah yake kayya suke yi magana da suka yi gaskiya ne amma su kayya suke yi saboda shi shaida annabi manzon Allah ne amma da yake ba su so shi Allah yake kayya suke yi amma magana gaskiya ne to in ba ka son annabi in ba soyayyen annabi da addinin da kai ba inda zai tafi da soyayyen annabi ne Allah yake karban addini in ba son annabi Allah ba zai karbi addini ba to a takeice dan abin da zan faɗa subhanaka allahumma wa bihamdika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.